baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na dab da rasa wasu jigajiganta a jihar Zamfara. A jamhuriyar Nijar, 'yan siyasa na sharhi kan shekara ɗaya ta mulkin shugaban ƙasar Bazoum Muhammad. Jama'a assalamu alaikum. Duk da yake ana ganin cewa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ƙoƙarin kankanta gidanta bayan gudanar da babban taronta na ƙasa tare da samun zaɓaɓɓun shugabanni, da alama akwai sauran rina a kaba a rikita-rikitar da take fuskanta a wasu jihohin, duk kuwa da kwamitin sasantawa na Abdullahi Adamu da ya yi yawon ɗinke ɓarakar cikin gida na jam'iyyar. Yanzu haka akwai sauran shari'u kan shugabancin jam'iyyar a wasu jihohin, yayin da aka kammala wasu shari'un a wasu jihohi, lamarin da ya sa masu fashin baki suke ganin ta yiwu jam'iyyar ta rasa wasu magoya bayanta a gabanin gudanar da babban zaɓen shekara ta 2023, musamman a jihohin Kano, Sokoto, Kebbi, Zamfara da sauransu. Alamun haka sun soma bayyana a jihar Zamfara, inda jam'iyyar ta shiga rikici tun bayan shigowar gwamnan jihar Muhammad Bello Matawalle, wanda kuma ya yi nasarar kwace jam'iyyar daga hannun tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari, wanda ya ɗinke ɓaraka da wasu jigajigai a ƙarƙashin jagorancin sanata Kabir Garba Marafa.
Jalla! Jalla!
Wannan ne dai ya maye gurbin taken jam'iyyar da bisa al'ada ake yi a wajen wani babban taron raba kayan tallafin azumin watan Ramadan da tsohon gwamna Yari yake yi a duk shekara, inda a wannan karon ma sanata Marafa ne ya wakilce shi. Sanata Marafa ya yi jirwaye mai kamar wanka da ke bayyana fushinsu, tare da nuna yatsa kai tsaye zuwa ga tsohon shugaban riko na jam'iyyar na ƙasa mai malabuni.
Buni na masu malafa, a lokacin da an kai taro a Kaduna, na gaya musu su sani waɗannan mutane na jihar Zamfara, mu ɗinnin da suke gani sun karena, to mu mutanen Allah ne, kuma wanda duk ya taɓa mutumin Allah sai Allah ya gwada mashi cewa ya yi fushi da shi. Na gaya musu a wannan lokaci cewa wannan kutun-kutun da kuke yi ba zai amfane ku ba. Allah shaida ne, gwamnan Kebbi shaida ne, gwamnan Jigawa shaida ne. Ina godiya ga Allah yau ya gwada mana dukkanin su bukata su bata biya ba. An gama zaɓe na shugabannin jama'iyya, duk wanda suka so ya samu bai samu ba. Allah ka kaddara abokinmu Guni na mai malha ya zama shi ne farkon gwamna na yau da zai yi tamɗa. Jama'a duk masu ne da sai amin, saboda Guni ya raina bai wata Allah ya mashi. Idan da ya yi la'akari da inda ya fito da inda yake, da bai yi abin da ya yi ba cikin jama'iyyar APC. Mutane da yawa daga jihar Zamfara sun daɗe suna buga mana waya, suna me muke yi a cikin wannan harka. To akwai dalilai da yawa da yasa mun ka tsaya a cikinta sai an yi faɗan tashi da mu, saboda mu iya ne wanda ya kai mana buhu sai mun kai mashi mugun-mugun naushi ga baki. Ɗaya daga cikin hikimomi da yasa mun ka tsaya, akwai wanda a nan jihar ya fito ta kafafen yaɗa labarai ya ce mu ba 'yan jama'iyyar APC ba ne. To ɗaya daga cikin abin da ya samu ka tsaya a cikin jama'iyyar APC domin mu gwada ma wannan bawan Allah cewa jihar Zamfara da ya ɗauka kamar jihar jahilai, domin zai fito ya yi magana babu ƙalar lahu, babu ƙalar rasulullahi, babu haɗin constitution na Najeriya, babu haɗin constitution na party. Ya ce mu ba 'yan jama'iyya ba ne. Na taɓa ƙalubalantarsa, na ce ita magana akan yi ta ne da hujja. Tsarin mulkin jama'iyyar APC a sashe na 9 sakin layi na 4 ya faɗi cewa ba a canja rijistar jama'iyya. Abinda ake yi ga rijista ta jama'iyya sai dai update, sai dai ƙari. Wanda ya zo sabo a buɗa mashi rijista ya ƙara sunan shi.
A taron wanda aka gudanar a Gusau babban birnin jihar ta Zamfara, babu tutar jam'iyyar ta APC ko ɗaya idan ka ɗebe tutocin Najeriya da aka kakkafa a kowane ɓangare. Haka kuma duk da yake taron na da alaƙa da siyasa, ba wata alama da ke nuna wata jam'iyya. Hasali ma an yayyanke alamun jam'iyyar ta APC a dukkanin tsofaffin hotunan tsohon gwamnan, da ma na dukkan waɗanda ke ɓangarensa da ɗaruruwan magoya baya suka rirriƙe a wajen taron. Kuma da alama wasu mahalarta taron sun fahimci wani sako a tattare da ɗaukar matakin.
Ibrahim wadatau kaci rake yayya ba tare na laifi.
Kuma Ibrahim gashi naji an rera take APC a wurin wannan biki, naji kuna cewa ba ku so, me ya zafi haka?
Gaskiya abin da ya zafi mu yanzu, mu dai shehi shi a gwamnatinmu ƙasa da sama. Ba mu da wata magana yanzu sai inda shehi ya yi da mu, sai wanda ya yi da mu.
Amma shehi bai ce ya fice daga jam'iyyar APC.
A mu ko bai hita ba, mu da inda yake muna can. Duk wanda ya koma gare ta muna can da yardar Allah.
Sunana Bashir Buji mai Kaji Gusau. To APC ta zalunci mutanen jihar Zamfara ne. Na an ka raya ta, na an kai komai, an ka mata wando, an ka mata riga, da ƙarshe ta samu mutanen jihar Zamfara sun kai zaɓe kujera 300 don abu ta anshe ta ba wa'anda bai kamata ba ta ba su. To da haka ɗan jihar Zamfara in ya zo zaɓa ce APC daidai yake.
A jamhuriyar Nijar kuma, yayin da shugaban kasar Bazoum Muhammadu ya cika shekara ɗaya a kan mulki, wasu 'yan siyasa musamman magoya bayan jam'iyyarsa ta PNDS tarayya suna ganin alasan barka a kamun ludayinsa da suke cewa ya kawo sauyi da cigaba a kasar. A cewar ɗan baba mamance ne wani ɗan majalisar dokokin jiha kuma kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya a birnin Kwanne.
To Allah ya taimake mu, abinda agurin shi shiga makaranta ta yi kyau, abinda agurin shi shiga an samu magani ga asibitoci, abinda agurin shi shiga an samu ruwan sha, abinda agurin shi shiga hanyoyi, abinda agurin shi shiga Allah ya kama an tsare ƙasar ta. Duk waɗanga abu da ni zana babu ɗai wanda ba zum ba bisa gare yake ba. Ta fannin tsaro wanda yazo shi shamu duniya kai ba Niger dai ba. Shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad da kai ne yadda ya sayan kayan yaƙi. Sai an tasuwa kai har ma ciki ya shiga cikin jiragen nan na yaƙi, sai da an ka shiga ciki ya shiga cikin ɗaya. Sai an tasuwa ya tahi a ce wanga ga abin da shika herkasuwa cikin minti kaza, wanga ga abin da shika herkasuwa cikin minti kaza. To kuma sannan shi ce ya sayi, shi ce ya sayi.
To sai dai wasu ɓangaren adawa na ganin cewa ba wani cigaba a manyan ɓangarorin rayuwa. Duk da yake kuma su kansu sun yaba da shekarar farko ta mulkin Bazoum.
Harkar ilimi, ni na saran babu inda shugaba Bazoum zai ba ƙarfi irin harkar ilimi, amma ya ba ni kuma ya taɓarɓare shi. Kuma ga alamu na an ka saran sai ya hiko ina ranar saboda hanyar shaitan, sannan ta hanyar kiwon lahiya shi ma ya taɓarɓara ta. Saboda akwai kuɗin ƙananan yara da gwamnati ka zubo kuɗin na ƙananan yara waɗanda suna likita ka tashi ta sama shekara guda tashi da shekara biyar na Muhammadu Isu, in ka haɗa su shidda dala ba su turo ba. Ƙaƙama mutane likitoci da 'yan kujin azaba ɗaya sun ka ce a yi mu mutane aiki kyauta amma ba su biya. Ɓangare na biyu, na jinjina wa Bazoum da bai bi ta waccan gwamnati ba, ka tai cikin daji ka yanka hanyoyi, ka tai cikin yamai kai ta gada kana sauka kana gangaruwa. Wagga aiki nashi a biyo babban hanya ta ƙasa ana bai da ita cikin aiki, shi na yarda da shi kuma na jinjina mai, kuma Allah ya taimaka mishi.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.